lokaci ta ango ke kike lokaci bikin yayi bikin gidan mu ne bikin yayi bikin gidan mu ne mata aure na this it is a goal mata gun hapis kaina mu ne a kaina mu ne ta amarya angon na mu ne assalamu alaikum hasana Hassana Usman Hasina Kona Taro Taro Domin Kunye Taro Taro Domin Kunye Abanko Allah Zan Saka Salatin Manzo Sina Dada Habibu Tanda Ta Sina Padi Nira Kesa Chie Mukechi Ayodaki Awadar Hamane Manzo Na Yabadi Chie Chie Bihi Shikta Karis Ndarsani
Amarya,
Hafiz Umar.